أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبعد السلام عليكم ورحمة الله يوم جمعة 21 ذي القعدة Zulhijja shekara ta 443 Hijiriyya wanda ya dace da 22 da watan 7 shekara ta 2022 miladiyya zan mu ci gaba da karatun littafi mai albarka mafificin littafi cikin kutubu sunan shine sunan na al-Imam Abi Daud kamar yadda mun sani cewa a cikin sahihain tsakanin Bukhari da Muslim kutubu sita akwai as-sahih akwai as-sunan as-sahih shine sahihain Bukhari da Muslim cikin su mafifici sananne ne shine sahih Bukhari to cikin as-sunan su ma guda as-sunan al-arba'a mafificin shi shine sunan na al-Imam Abi Daud wanda ke bi mishi sunan Tirmizi wanda ke bi mishi sunan Nasa'i wanda ke bi mishi sunan Ibn Majah wasu kuma su ce sunan Darimi wannan littafi mai albarka shi ma kamar yadda muka yi a sahih Bukhari haka as-sunan shi ma zan karanto sanadin da nake rawaita shi zuwa ga mai shi al-Imam Abi Daud Allah mashi rahama wannan littafi mai albarka na al-Imam Abi Daud as-sunan ina rawaita shi ga malamin mu mumin Ibrahim daga Zahiruddin al-Mubarak Furi ar-Rahmani daga Ahmad al-Qurashi daga Nazir Husain ad-Dahlawi daga Muhammad Ishaq ad-Dahlawi al-Hanafi daga Umar ibn Abdul Karim al-Attar daga Muhammad Tahir al-Hanafi daga Muhammad ibn Sa'id ibn Muhammad ibn Sumbul al-Makki al-Qurashi shi kuma daga shehin shi Sheikh Muhammad shi kuma daga malamin shi Sulaiman ibn Abdul Da'im al-Babili shi kuma daga malamin shi Al-Jamal Yusuf ibn Zakariya shi kuma daga ma'aihin shi Zakariya shi kuma yake cewa akhbarana al-Izzu Abdurrahim Izzu Abdurrahim ya ba mu labari Muhammad ibn al-Furat tare da Abi al-Abbas Ahmad ibn Muhammad al-Jawfi daga al-Fakhr Ali ibn Ahmad ibn al-Bukhari daga Abi Hafs Umar ibn Muhammad al-Baghdadi kala yake cewa akhbarana shaykhani malamai guda biyu suka ba mu labari suka karantar da mu sunan Abi Daud shine Ibrahim ibn Muhammad ibn Mansur al-Karhi da Abu al-Fatah Mufli ibn Ahmad ibn Muhammad al-Daumi wannan ilimin sanadi dunkule su ake su zamana matsayin dabaka ce guda daya inda mutum daya ne yace wanda suka bashi mutum biyu ne da wane in an zo a dabaka matsayin mutum daya ake daukan su kala su duka biyu suka ce akhbarana bihi al-Hafiz al-Khatib al-Baghdadi Khatib al-Baghdadi sanannen malami na hadisi wanda duniya take rihe da littattafan Khatib al-Baghdadi mafi girman su tarihi Baghdad tarihi madinatu Baghdad Allah mashi rahama Khatib wanda Ibn Nuqta yake cewa kullu man ansafa alima anna al-muhaddisin ba'da al-Khatib iyalun ala kutubihi duk wanda yi adalci zai san cewa duk malaman hadisi gabaki daya ba a hudda kowa ba bayan Khatib Allah ya kawo shi duniya dukkan su ban rai ne ga littattafan Khatib al-Baghdadi shine muka yi bayanin cewa akan ladabin karatu da malami da ladabin ilimin hadisi da littafi mujallad 2 kuma shi yake da al-kifaya fi ilmin ruwaya akan mustalawul hadis babu kamar shi mujallad 2 ne shi ma manya to zuwa ga Khatib al-Baghdadi sanadin sunan Abi Daud ya kai mu zuwa ga Khatib al-Baghdadi mutun na 16 ne daga gare mu zuwa ga Khatib al-Baghdadi daga shi kuma Khatib ya rawaito sunan Abi Daud daga malamin shi Umar Qasim Umar al-Qawi Umar al-Qasim ibn Ja'far al-Hashimi shi kuma daga malamin shi Abi Ali Muhammad ibn Ahmad al-Lu'li a cikin marawaitan sunan Abi Daud a darasin mu na harko muqaddima nan da muke karanta mun karanto cewa daga cikin masu nusakh na sunan Abi Daud da mafificiyar nuskha ita ce ta al-Imam al-Lu'li to sanadin wannan yana kaiwa zuwa ga Khatib al-Baghdadi zuwa ga al-Lu'li Allah mashi rahama shi kuma al-Lu'li ya rawaito wannan littafi daga gare shi daga al-Imam al-Hafiz Abu Daud al-Sijistani daga malamin shi jagoran tahiyyar Abu Daud al-Sijistani rahimahullahu ta'ala to da wannan sanadin yake rawaita sunan Abi Daud shi ma daga kan malamin mu zawwa gare shi mutum 19 ne kenan an samu doriya al-ulu kin mutun daya sama ga abin nan sahih al-bukhari wanda wannan sanadi ne na harku akwai sanadin da zuwa gare shi zai kai daidai da na bukharin mutun 20 akwai wanda zai kai mutun 22 sanadan saboda sanadi guda uku muke rawaita shi wannan sunan na al-imam abi daud rahimahullahu ta'ala kuma muna ga cewa daga malamai a ce daga malamin wani zuwa ga shi malamin saboda shi kanshi wanda ya wallafa littafin da ya wallafa shi ya zama ya karantar da shi to wanda suka karanta daga gare shi suna rawaita shi daga gare shi a Imam al-Bukhari cikin kutubu sita kin babu wanda ya samu karbuwa tun yana da rai littafin da yana wallafa shi wanda suka karance shi daga bakin shi mutum 100 babu 10 mutum 10,900 suka karance shi daga bakin al-Imam al-Bukhari wanda tun da ran shi Allah ya ba littafin karbuwa to da wancan zan mu tashi akan babu ke muna cikin kitabu dahara zan mu tashi babu na 113 babu man qala al-mustahada taghtasil min zuhurin ila zuhurin baban dake bayanin wanda yace cikin malamai cewa mai istihara zata yi wanka daga az-zahar zuwa az-zahar ma'ana in ta yi wanka ga wannan az-zahar din bata kara wani tsaka salloli biyar dai kawai ta musu wanka dai shi ake nihi min zuhurin ila zuhurin wanda wannan al-hafiz sayyid ibn sayyid an-nas a cikin sharhin tirmizi yake cewa malamai sun yi sabani akwai wanda ke ruwaito shi da musa hannu akwai wanda ke ruwaito shi da azza yace min zuhurin ila zuhur wani yace min duhurin ila duhurin al-mu'jama da ma'ana daga lokacin sallar az-zuhur zuwa ga lokacin wata sallar az-zuhur din waliyuddin al-iraqi yake cewa fihi nazarun akwai nazari a ce min zuhurin ila zuhurin maganan nan batta da ƙarhi abinda aka rawaito shine da babu da min duhurin ila duhurin ba ruwaya bace cewa min zuhurin ila zuhurin sai dai Abu Dauda ya kawo don saboda magana wasu ce da sanadin wancan da muka ambata zuwa ga al-Imam Abi Dawud rahimahullahu ta'ala hadisi na 209 yake cewa haddathana al-Qanabiyyu an Malik Qanabi marawicin motsa na al-Imam Malik Muslim bayya da malami kamar Qanabi an sumiyu maula Abi Bakar daga sumiyu maula Abu Bakar annal kaka wa Zaid ibn Aslam kaka da Zaid ibn Aslam arsalahu sun aika shi ila Sa'id ibn al-Musayyib zuwa ga Sa'id ibn al-Musayyib yasaluhu yana tambaye shi kaifa taktasilu al-mustahada ya mai istihara take wanka fa qala sai yace taktasilu zata yi wanka min zuhurin ila zuhur daga az-zahr zuwa az-zahr wa tawaddau li kulli salah tayi arwalla ga kowace sallah fa in galaba haddamu idan jini ya rinjaye ta istasfarat bi saubin sai tayi kwarjalle da tuha jinin yana zubowa da yawa sai tayi darmin tuhar da ake cewa kwarjalle wanda shi zai hana zubowa jinin
wannan abin da shi
wannan asalin magana da take min duhurin ila duhurin to idan wani ya juya shi koma min zuhurin ila zuhurin a cikin ilimin matsalar hadisi me ake kiran shi wani yayi kuskure asalin magana min duhurin ila duhurin take wani ya kuskure ya maida ta min zuhurin ila zuhurin me ake ce mishi mun gan shi a wannan at-tashif qala abu daud yake cewa wa ruya an rawaito an ibn umar daga anas ibn malik taga tasil min zuhurin ila zuhurin tayi wanka daga az-zuhr zuwa az-zuhr wa kazalika rawa daud haka daud ya rawaito shi da asim daga sha'abi daga imra'atihi daga matashi daga kamiru daga aisha kun ga mazaje hatta daga matan surwa suke yi dan saboda matan malamai ne na hadisi illa anna daud qala sai dai daud yana cewa kulla yawmin wa fi hadisi asim shi yana cewa kulla yawmin taghtasil kulla yawmin kenan yace tayi wanka a kullun inda zuhuri wa huwa qawlu salim a lokacin az-zahr kuma ita ce magana salim bin abdullahi da hasan da aba wannan inji abu daud yace qala malik yake cewa inni la azunnu hadisi ibn al-musayyib ina zatan cewa hadisin ibn al-musayyib min zuhurin ila zuhurin kinnan qala fihi inna ma huwa min duhurin ila duhur malik yace kawai daga tsarki zuwa tsarki ne manakin al-waham sai dai kuskure dakhala fihi ya shigo cikin wannan guri fa qallaba hannasu mutane suka juya kalmar fa qalu suka ce min zuhurin ila zuhur daga az-zahr zuwa az-zahr wannan huwa maganar malik ce wanda dutsi ne cikin ilimin hadisi wa rawahu miswar bin abdul malik bin sa'id bin abdurrahman bin yarbu qala fihi yake cewa min tuhurin ila tuhurin, daga tsarki zuwa tsarki. Faqalaba hannas, mutane suka juya kalmar suka ce min zuhurin ila zuhur, daga az-zahar zuwa az-zahar. Khatabi yake cewa cikin ma'alimu sunan yace mi mafi kyan magana Malik, Malik ya hudu magana mafi kyau dan saboda ita ce mai ma'ana cewa wanka daga tsarki zuwa tsarki, cewa daga az-zahar zuwa az-zahar bayyana ma'ana a cikin wannan sha'ani. Wannan kenan abin da yake tabbatar mana da cewa Abu Dauda kuskure ne cewa min zuhurin ila zuhur cikin hadisin, ya kawo ta dan bayyana mana cewa min zuhurin ila zuhur kuskure ne, abin da ke daidai shine min tuhurin ila tuhur, sai ya kawo istishhadi da maganan Malik ya nuna cewa kuskure ne. Babe na 114, babu man ƙara taktasir kullu yawmin, baban da ke bayani cewa mai istihara za ta yi wanka a kullun marratan so daya, wala mai qur'in da zuhur marra, busu ce ba amma a gurin wannan lokacin az-zahar. Mu duba mu ga ana ta kullu babe akan mai istihara dan saboda sha'anin jini sha'ani ne mai wahala. Wabi sanad al-mutaqaddim ila al-imam Abi Dawud rahimahullahu ta'ala qala haddathana Ahmad ibn Hanbal, hadisi na 2099, yace Ahmad ibn Hanbal ya ba mu labari, mun sani cewa babban malamin shi ne. Akhbarana Abdullah ibn Numayr an Muhammad ibn Abi Isma'il wa huwa Muhammad ibn Rashid amma aqil al-Khasami an Ali qala, yake cewa al-mustahada idan qada haidatuha, mai istihara idan hailata ta gama, iktasalat kullu yawmin, tayi wanka a kowane wuni, wata khasufatan, tarki wani gashi fiha saman wanda zata sa mai a ciki, au zaitun ko kuma mai wanda yake nasha, mai na dabba ko mai nasha, kenan wannan yake nuna ta sanye abduga ko kuma gashi na dabba, ne ta sa ta rihe kohar da ke jinin yake zubowa, suka ce dan saboda yana da tasiri akan tsaye da jini. Jauhari a cikin asiha yake cewa idan an ce asuf na dabba ne, asufa akhasu minha, a cikin al-misbah yake cewa na dabba na rago shi ake ce ma asuf. Yace ittakhadat mustahada al-madhuna bi saman aw zaytuna tahammalat bihi fi farjiha, ta sanya cikin farjinta, fa hazi taqda'u jaryan ad-dam, idan tayi haka zai yanke zubowar jinin. Wannan bai da alaka da cewa shari'a ce ta umarce ta, a'a an bata ne abinda zai mata maganin zubowar jinin. Wa tastarkhi tanshijul uruq, idan ta sanya shi wannan jijiyoyin zasu sassafto, wanda su ne sababin zubowar jinin istihada, wanda wannan malamai suka faɗa. Munzir yace hadisi ne garib. Babe na 115, babu man ƙara taktasilu bainal ayyam, baban da ke bayanin wanda yace zata yi wanka tsakanin kwanan naki. Hadisi na 300 bi sanadul mutaqaddimi ila al-imam Abi Dawud rahimahullahu ta'ala qala haddathana al-qa'anabi akhbarana Abdul Aziz, can baya a ka'idar hadisi da ban karanto muku sanadina ba izinin in ce wa bi sanadul mutaqaddimi ila al-imam Abi Dawud, amma yanzu duk hadisin da zan mu karanta kawai bi sanadul mutaqaddim ne ila al-imam Abi Dawud. Akhbarana Abdul Aziz ya an ibn Muhammad an Muhammad ibn Usman annahu sa'ala al-Qasim ibn Muhammad an al-mustahada, ya tambaye Qasim ibn Muhammad daga mai istihada, kala sai yake cewa tada is-sala, zata bar sallah ayyam a qara'iha kwanakan jininta, summa taghtasilu, sannan sai tayi wanka, fatusalli, sai tayi sallah, summa taghtasilu fil ayyam, sannan sai tayi wanka a cikin kwanan naki, yake nihi wanka guda ɗaya kawai bayan ta gama hairarta, ba istihara ba ake nihi, dan saboda in istihara ta kare shine wanka ke ka haira, in ta kare shine wanka ke kanta. Fil ayyam allati kanat habisatha ayyamul haid, cikin kwanukan da take lissahin su kwanukan hairarta ne, a kowane wata sai tayi wanka so biyu, na farko lokacin da jinin ta yayyanke na haira, na farko kuma lokacin da take cikin kwanukan hairarta. Wannan magana ce wanda Qasim shi ya kadaita da ita Ibn Muhammad, babu wanda zai fahimci wannan taujihi nashi, yace ba musamba ina ya doko wannan magana, Allah mushi rahama. Malamin basu tahi akan ta ba cewa wanka bi zai tayi lokacin jini da lokacin da yayyanke, duka mazahib kin malamai ne Abu Dawud yake fadi. Babu na 116, babu man qala tawaddu li kulli salah, baban da ke bayanin cewa zattai arwalla ne ga kowace sallah, irin na mai sarsala bauli ko mai sarsala mazi. Hadisi na 301, wa bi sanadil mutaqaddim ila al-imam Abi Dawud rahimahullahu ta'ala qala haddathana Muhammad ibn al-Musanna akhbarana ibn Adi an Muhammad ya'ani ibn Amri qala haddathani ibn Shihab an Urwata ibn Zubair an Fatima bint Abi Hubaysh annaha kanat tustahadu, cewa ta kasance tana mai istihada. Fa qala laha an-nabi sallallahu alaihi wasallam, sai annabi alaihi salatu wassalam yace mata idza kana damul haidi, idan jinin haira ya kasance, fa innahu damun aswadu yu'raf, shi jini ne baki wanda ana sane shi. fa iza kana zalika fa amsiki, idan wannan ne ya kasance bakin jinin to ki kame ani salati gami da sallah. Fa iza kana al-akhar, idan gudan ya kasance fa tawadda isaiki arwala wasalli isaiki sallah. Kala Abu Dawud, Abu Dawud yake cewa kenan wannan mumayyiza ce, mumayyiza ce. Mazhabin Malikiya shi suka fi ba wannan baban haƙi akan bambance sha'anin jini, sun barraba mata mu bata da amu uta da mu mayyiza da sauransu. Kala Abu Dawud, Abu Dawud yake cewa kala ibn al-musanna yake cewa me yasa Malikiya suka yi wannan rarrabe ko malamai suka yaba musu, dan saboda hadisi ne da dama jingim sun zo akan sha'anin haira da istihara. Kowane hadisin sai dai a dauke shi a aza shi ga wani nau'i na mata, ba za a dauka ba a ce dukkan su a zuba mu dan yin sarasa wanda za su yi aiki da shi a ciki, ko kuma a ce gashi kawai an zuba muku kowa ta dauki wanda ya burge ta yi da shi, sai a yi banna mai yawa kowace ta dauki sarran ta ko abin da ya dace da sarran mijinta. To amma sai aka kakkasa abubuwan kowace mumayyiza daban, mubtada da mu'tada daban. Abu Dawud yake cewa qala ibn al-musanna yake cewa haddathana bihi ibn abi adi hibzan, a har da shi ya bamu wannan hadisi. Fa qala, sai yake cewa malaman hadisi suna rarrabewa tsakanin abinda malamin su ya bada a hibz da abinda ya basu akan yana rike da littafin yana kallon shi. An daddaba tasiri akan sanadi ko kuma tasiri akan ruwaya. An Aisha anna Fatima, daga Fatima qala Abu Dawud, Abu Dawud yake cewa wa ruwi an al-Ala ibn al-Musayyib wa Shu'ba an al-Hakam an Abi Ja'far qala al-Ala an an-Nabi sallallahu alaihi wasallam wa awqafahu Shu'ba ala Abi Ja'far. Shu'ba yace mauqufi ne zuwa ga Abi Ja'far, tawadda'u li kulli salah, tayi arwala ga kowace sallah. Yan uwa ya gabata cewa al-Imam Abi Dawud na daga cikin manhajin shi bayanin ilal da suke zawwa cikin hadisi, na daga cikin nau'in illa mafi girma ai rafa'il mawquf ko kuma waqafil marfu. Hadisi annabi ne ya fada, wani ya tsaida shi ga cewa sahabi ya fada, ko a hadisi asalin shi sahabi ne ya fada, wani ya dauko shi ya ce annabi ne ya fada, to wannan yana sama hadisi illa. To irin wannan illa tana da magani, illa ce wanda kawai a dauke ta a zare ta daga cikin hadisin ya zamana ayi aiki da shi, da kai illar da kwata-kwata in ta shigo ita kuma batta ma barin ayi aiki da shi, kamar virus ne. Kamar misalin duk kana da abinci ya dan fara tsami, in ba tsamin gaba ɗaya yi ba wani dan bangare ne ya tsami, ka dauke gurin tsamin ka cinye sauranka, in kuma gaba ɗaya ya baci ya zaka yi da shi, ko kana son shi dole zaka zubda shi. To haka nan hadisi, in illa ta shigo illa ce qadiha, wannan babu yadda za a yi da shi. Amma irin wannan illa ce da ba qadiha ba, hudda ta ake yin su kuma a bar shi zaman shi kamar rafa'il mawquf. Shu'ba Allah mashi rahama, manya-manyan malaman hadisai su suke da ido a cikin ilimin ilalul hadis, shi ya bayyana mana wannan illar wannan hadisin cewa ba annabi bane ya fada, wannan sahabin shi ne ya fada, shi kuma wannan marwayci ya zo ya nasaba cewa annabi ne ya fada. Hadisi na gaba, babu na gaba, babu na 117, babu man lam yadhkuru al-wudu' illa inda al-hadas, baban dake bayanin babu wanda abai ambaci ba arwala sai lokacin da ta yi hadasi, ma'ana arwala ba ta wajibi a kan ta irin na kowa ne, sai in arwalata ta kare zata sake arwala inda ba jinin yana zuba ba. Hadisi na 302, wa bi sanadil mutaqaddim ila al-imam Abi Dawud rahimahullahu ta'ala qala haddathana Ziyad ibn Ayyub akhbarana Hushaym akhbarana Abu Bishr an Ikrama qala, yake cewa inna ummu Habiba binti Jahash istuhidat fa amaraha an-nabi sallallahu alaihi wasallam an tantazira ayyama aqra'iha, annabi alaihi salatu wasalam ummu Habiba ta kasance tana istihara, sai ya umarce ta ta saurari kwanukan jininta summa tagtasul, sannan sai ta yi wanka wa tusalli, ta yi sallah. Fa in ra'at shay'an min zalika, idan ta ga wani abu daga cikin wannan sha'anin jinin wa tawadda'at, sai ta yi arwala wa sallat, sai ta yi sallah. Kenan ya shardanta cewa fa in ra'at min zalika, sai in ta ga wani abu daga cikin abun kari arwala, shine mahallu shahid. Hadisi na 303, al-imam yake cewa haddathana Abdul Malik ibn Shu'aib haddathani Abdullah ibn Wahab haddathani Laysa ar-Rabi'a annahu kana, shi ya kasance la yara alal mustahada wudu'an, bayyaga cewa mai istihara zata yi arwala inda kullu salatin, a wajen kowace sallah, illa an yusibaha hadasun, sai in ta samu wani hadasi gairar dami banda jinin wannan, fatawadda sai ta yi arwala, shi jinin ya zama mata kamar sarsala bauni ne ko sarsala mazai, bai kariya mata arwala, ko tana cikin sallar ta taji yana zuba, sai ta ci gaba da sallar ta, ba abba zata yanke sallah. Amma in wani abu ne daban, ko ba wali ko iska ya fita, wannan shi zai kariya mata arwala irin na kowa, amma ba wannan abun da ya zama shi cuta bane. kala Abu Dawud yake cewa haza qaulu Malik yani ibn Anas wannan shine mazhabin al-Imam Malik yana nihin Malik ibn Anas wannan nasantawa ne game da mazhabin Malik cikin wannan idan kana neman in kana neman mazhabin Malikiya masala akan irin wannan babu inda zaka je ka amshe shi kamar wannan kamar yanzu wannan Abu Dawud ya kawo ya ce mazhabin Malik ne kuma sai ka gani cikin awata zakhira ko a cikin risala ko a cikin wani littafi daban an nasaba ma Malik wani mazhabin daban to kai ruko da wannan magana dan saboda mazhabin ahlul hadisi ne Malik ko malamin hadisi ne kenan malaman hadisi su kai cancanta su kiyaye su har da ce mazhabin malamin su sama da wani malamin da ke malamin fiqh littafin ba akan fiqh ya wallafa shi babe na 118 babun fil mar'ati tara sufratu wal qudra ba'da dhuhr baban dake bayanin mace ta ganin wani fatsifatsi ko wani masara bayan ta yi tsarki ta ga yana hutowa daga jikinta hadisi na 304 it was bi sanad al mutaqaddim ila al imam abi dawud rahimahullahu ta'ala qala haddathana musa bin isma'il akhbarana hammad an qatada an ummi huzayl an ummi atiya wa kanat bay'atin nabiy sallallahu alaihi wasallam qala tayi mubay'a da annabi tana cewa kunna lana uddul qudrata wa sufrata ba'da tuhur shay'a mun kasance ban mu lissafa da kushewa da wani jajaja bayan mun tsarkaka ban mu lissafa shi matsayin komi idan muka tsarkaka dan wannan ya huto ban mu lissafa shi a matsayin komi ci gaba muke da sallan hadisi na 304 haddathana musaddadun abu daud yake cewa haddathana musaddadun akhbarana isma'il akhbarana ayub ma'ana duk inda kuka ga farkon hadisi bance ba qala al imam abu daud nace kawai haddathana to kusan kuskuren halshe ne ba a fada ba kan farkon hadisi yace haddathana musaddad kaman ni yabba hadisin ni kuma tsakanina da shi wajen mutum 20 ba wani abu اخبرنا اسماعيل اخبرنا ايوب ان محمد بن سيرين ان امي عطيه بمثله irin wancan hadisin da ya gabata qala abu daud yake cewa ummul huzail hiya hafsa bint sirin ummul huzail kenan nan gurin mubahamat ne abu daud ya bayyana ummul huzail cikin wannan hadisin ita ce hafsa bint sirin kana ibn hasmuhu huzail dan ta sunan shi huzail wasu muzawjuha abdurrahman sunan mijinta shine abdurrahman Khattabi yace malamai sun yi sabani akan sufura da kudura bayan mace ta tsarkaka ta gabatar tsarkin kubatta da jinin komi an rawaito daga Ali Allah ya rada shi yake cewa wannan ba haira bace ba zata bar sallah ba zata bar azumi ba ta ci gaba da sallah ta ita ce magana Sufyan Sauri da Auza'i Sa'id ibn al-Musayyib yake cewa idan ta ga wannan tayi wanka kawo tayi sallah ita ce mazhabin al-Imam Ahmad ibn Hanbal a wajen Abu Hanifa yace idan ta gan shi bayan haira bayan jini ya yanke ta ga wani sufura da kwana ɗaya ko kwana biyu bisu wuce kwana 10 ba to wannan yana daga cikin hairata ne ta koma ta zama a zaman haira haila ce tsantsa daliban shi sun yi sabani daliban al-Imam Shafi'i kan wannan mas'ala mashhurun mazhabin Abu Shafi'i cewa idan ta ga wani masara ko wannan jajjaje bayan jininta ya yanke na al'ada to matukar bai wuce kwana 15 ba to wannan haira ce jinin ne ya komo wasu suka ce idan ta ganki cikin kwanukan al'ada ta to haira ce bazat ta yi lissahi da shi ba akan abin da ya wuce kwanukan hairarta wa ammal mubtadi'a amma ita mai mubtadi'a wadda farawa ta yi ranta fara hailaka sai ta wuce ta ga wannan kudura din to wannan ita zata yi lissahi da ita a cikin mafi maganganun malaman fiqhu dan ita bata san ba kwanukan ta da take tsaya fara ce ta yi wannan ita ce magana Aisha da Ata wasu daga cikin daliban Shafi'i suka ce hukuncin mubtada'a da shine hukuncin mai haira kawai ta ci gaba da zaman hairarta wanda wannan haka ne babu na 119 babu mustahada ya shaha zaujuha baban dake bayanin mai istihara cewa mijinta zai lulluban mata zai je zuwa gare ta wa bi sanad al mutaqaddim ila al imam abi daud qala haddathana ibrahim ibn khalid ya ba mu labari hadisi na 305 kenan yake cewa akhbarana mu'alla ibn mansur an ali ibn mushir an shaybani an ikrama qala yake cewa kanat ummu habiba tustahadu ummu habiba ta kasance tana istihara fa kana zawjuha ya ga shaha mijinta ya kasance yana kusantarta mai istihara ake magana ba haira ba qala abu daud yake cewa qala yahya ibn ma'in yake cewa mu'allaqin nan siqa ne wa kana ahmad ibn hanbal la yarwi anhu amma ahmad ibn hanbal bai ruwaya hadisi da gare shi yahya ibn ma'in ne daga cikin mutashaddidin in kai jira ce ma mutun siqa ne to magana ce wadda ka rike ta da hannu biyu ahmad ibn hanbal bai ruwaya daga mu'allali annahu kana yanzuru fil ra'i dan shi yana kallo yana nazari cikin ra'ayi ma'ana yana gabatar da mazhabin ashabul ra'ayi akan ashabul hadis sai Ahmad ya bar ruwaya daga gare shi ra'ayi mun lura cewa abin da yake ashabul ra'ayi sune malaman Abu Hanifa da daliban shi saboda idan aka koma mazhabin sa na usulul fiqh zan mu ga abin da suka aza akan shi ya sha bambam da abin da malamai suka aza babu ne mai tsawo wanda ya cinye mu karatun bayanin cewa ashabul ra'ayi حديثي نجبا ندري أكو دشدة حدثنا أحمد بن أبي وبسند المتقدم إلى الإمام أبي داود قال إيكي تيوى حدثنا أحمد بن أبي سريج الرازي أخبرنا عبد الله بن الجهم أخبرنا عمرو بن أبي قيس أنا آسم أنا إكرما أنا حمنا بنت جهش دقى حمنا بنت جهش أنها كانت مستهادة تاكسن چي إتمي استهارة چي وكان زوجها يجامعها مجن تاكسن چي ينا كسن تتينا سادوها دي إتا إيكي نونة چيوى مي استهارة ba a hana kusantar ta ba kamar da yake wannan abu ne sananne a cikin musulunci a cikin littafin muntaka na al-Imam al-Baji yake cewa ummu habiba tana karkashin Abdurrahman ibn Auf haka nan ke cikin sahihi muslim hamna kuma tana karkashin Talha ibn Ubaidullah abinda mai sahibul muntaka yake ni cewa Abdurrahman ibn Auf da Talha ibn Ubaidullah suna daga cikin sahabbai idan suka aikata wannan abun a zamanin da wahayi yana zawwa to yake nuna cewa abun haka nan shari'a take akan shi dan inda kuskure ne da annabi yayi hani akai nan zan mu takaita mun kare game da sha'anin mai istihara zan mu ga hadisi da dama mun kwashe su akan wajen zama uku ina ga akan mai istihara ne dan saboda sha'anin ta malamai suna da sabani mai yawa akan ta nan zan mu takaita abin da muka faɗa daidai Allah ba mu ladan shi na kuskure Allah mu daukin sarki yayi mana gafara wassalamu alaikum warahmatullahi